Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum yau 15 ga watan Maris din shekarar 2020 sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a Andalus ko Spaniya sun ce za su takaita zirga-zirgar jama'ar kasar mai yawan mutum miliyan 46 a wani mataki na dakile yaduwar cutar coronavirus da ke bazuwa a nahiyar Turai. A jiya Asabar jami'ai a Madrid babban birnin kasar ta Andalus suka ce za su kwaikwayi irin matakin da hukumomin Italiya suka dauka na rufe daukacin kasar har na tsawon mako biyu. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce wannan mataki wanda zai fara aiki nan take zai haramtawa mutane fita daga gidajensu sai dai idan za su je sayan abinci ko magani ko kuma mutum zai je taimakawa waɗanda ke buƙatar a kai musu dauki. Jami'ai a ƙasar ta Spain sun ce an samu sama da mutum 2,700 da suka kamu da cutar ta COVID-19 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 136. Hakan da yana faruwa ne yayin da jama'a a Turkiya suke tara babban tanadin kayayyakin masarufi da magunguna. Tun bayan da hukumomin kasar suka bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar. Hatis Goveyanka ma'aikaciya ce a wani shagon sayar da magani a kasar ta Turkiya.
I opened the store at 8:30 in the morning.
Ta ce da misalin karfe 8:30 na safe na bude shago, amma zuwa karfe 11 rana komai ya kare, kuma farashin kayayyakin sun yi tashin goron zabi. Na damu matuka da yadda al'amura ke tafiya.
35 liras are now priced at 90 liras. I'm really bothered by this situation.
Kamfanin Apple ya ce zai rufe daukacin shagunan sa a duk fadin duniya har na tsawon mako biyu, shi ma a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus a cewar shugaban kamfanin Tim Cook. A wasu sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Cook ya nuna cewa yana wato hanya mafi inganci da za a takaita yada cutar ita ce a kaucewa haduwar jama'a. Sai dai kamfanin ya ce zai ci gaba da yin hada-hada ta yanar gizo da kuma manhajarsa. Baya ga daukan wannan mataki, kamfanin Apple ya ce zai ware dala miliyan 15 domin taimakawa a yakin duniya ke yi da cutar. Shi dai kamfanin Apple na da rassa kusan 500 a duk fadin duniya, inda kusan rabin wannan adadi a nan Amurka yake. Tun a lokacin da cutar ta barke a China, kamfanin na Apple ya rufe san rassansa da ke China, kasar da cutar ta coronavirus ta fara bulla. To masu lura da al'amura na cewa Tanzania na cike da hadarin samun ɓullar cutar saboda kwakwaran hudar kasuwanci da take yi da China, inda tuni kuma mi suka sa ma'aikatan lafiyar kasar cikin shirin koka huta kwana.
We have employed 100 more staff in the port of entry.
Ministan lafiyar kasar Janet Magamba kenan take cewa mun dauki karin ma'aikata a tashoshin shiga kasar, sannan muna horar da su kan yadda za su iya gano cutar. Ya zuwa yanzu ministar ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka dasa su a filayen tashin jiragen kasar. Baya ga haka, ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'ummar ta Tanzania kan yadda za su kare kansu daga cutar, inda ake kuɗaitar da jama'a da su riƙa yawan wanke hannayensu da sabulu. Sannan idan mutum zai yi tari ko atishawa ya kare bakinsa da kyalle ko wani makari. Gwamnatin Afghanistan ta jinkirta shirin sakin wasu fursunonin da aka tsara za a yi ƙarƙashin matsayin da aka cimma ta zaman lafiya tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka a watan da ya gabata. Kakakin ofishin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar ta Afghanistan, Javid Faisal, ya ce an jinkirta sakin fursunonin ne domin ana buƙatar ƙarin lokaci a yi nazari kan jerin sunayen fursunonin da za a saka. Matakin ɗage sakin fursunonin na zuwa ne duk da alƙawarin da shugaba Ashraf Ghani ya yi a farkon makon da ya gabata. Inda ya ce a jiya Asabar za a sake su a matsayin nuna irin himmatuwar da gwamnatinsa ta yi da ganin an fara tattaunawar zaman lafiya ta cikin gida. Ya zuwa yanzu ƙungiyar ta Taliban bata ce ufun ba dangane da jinkirta sakin fursunonin nasu. Hakan kuma na faruwa ne kwanaki biyu bayan da Amurka ita ma ta ce bata da shirin janyewa daga wannan matsaya da aka cimma, sai dai ta nuna da mota kan yadda mayakan ƙungiyar ta Taliban ke ci gaba da kai hare-hare, abinda ta ce ya saba wa matsayar da aka cimma.
Attacks continue at an unacceptably high rate across the country. Those attacks.
Kwamandan dakarun Amurka Afghanistan General Kenan McKenzie kenan yake cewa ana ci gaba da kai har aran da ba za mu amince da su ba. waɗanda suke kaikaitar shingayen binciken jami'an tsaro. Kuma hakan ya sa muna kallon ƙungiyar a matsayin wacce ba ta son ci gaba. Wani kakakin sojin Amurka ya ce an kai wasu sabbin hare-haren ruka akan wani sansanin da dakarun haɗin gwiwa na Amurka, wato da Amurka ke jagoranta, ke zaune a Iraki. Harin ya raunata mutum uku da wasu dakarun Iraki biyu, sai dai ba a bayyana ƙasashen waɗanda harin ya ritsa da su ba, sannan babu wanda ya ɗauki alhakin kaiwa. Wani mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ya ce akalla rokoki 25 aka harba cikin sansanin, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Iraki suka ce rokoki 33 aka cilla cikin sansanin, amma 22 daga cikinsu ba su fashe ba. Wannan hari da aka kai a kan sansanin mai suna Kamtaji na zuwa ne kwanaki bayan wani makamancin hari da aka kai.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako, za mu duba takaddamar da ta barke a ƙasar Ghana, yayin da kakakin majalisar ƙasar Farfesa Mike Okoye ya yi barazana hana yan jarida ɗaukar rahoto akan duk wani zama da za a gudanar a majalisar. Farfesa Okoye ya bayar da wannan gargaɗin ne bayan da shugaban masu rinjaye Osekia Mensa Bonsu ya koka da cewa yan jaridar sun yi watsi da aikin yin rahoton majalisar domin yin rahoton ɗan adawar majalisar Ellen Bele da tsohon ministan makamashi Honorable Emmanuel Amakufi Buwa. Membobin sun fice daga majalisar yayin da shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo yake jawabi ga 'yan ƙasa wanda ya gabatar a ranar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020, wanda 'yan adawar na jam'iyyar National Democratic Congress suka ƙauracewa. Ga ƙarin bayani daga Ridwan Abbas, wakilin muryar Amurka da ke Ghana.
Kashedin dai ya iso ne bayan da kakakin majalisar ya kira tare da yiwa shugaban sashin labarai na majalisar hannunki mai sanda game da abin da 'yan jaridar suka yi. Professor Michael Kwe ya ce in har abin da aka ba da rahoto ya faru ya sake abu kuwa, kuma na fi tuna miki gaskiyar cewar kina a nan a matsayin bakuwa ne ko kuma wadda muka gayyata da izini na, saboda muhimmancin da wannan gida ya ɗibiya wa sana'ar ku na 'yan jarida. Wani goga fuska ƙasa haka zai sa a ƙi yin marhabin da ku a nan gidan.
If any respectable chief in any part of our country has invited media to cover an event at the palace and rather abusing
dan wani sarki mai daraja a kowane sashi na ƙasar nan, gabas, kudusu, yamma, arewa, tsakiya, ko ina, ya gayyaci 'yan jarida su ɗauki labaran wani shiri a fada. Shin kuna jin in akwai wasu mutane wajen majalisar da ke yin wani abu, zai yi 'yan jaridar su yi watsi da fadar su tafi ɗaukar labarai na wannan shiri? Abin da ke nufin zagi ga wannan sarki. Kakakin majalisar ya kara da cewa
under my leadership and with the cooperation of the minority leader and the majority leader, we are revising our rules so that the media will be stronger in doing their business in parliament.
Karkashin shugabanci na tare da haɗin kan shugabanni masu rinjaye da marasa rinjaye, za mu inganta ƙa'idodinmu yadda 'yan jarida za su yi ƙarfi wurin kula da aikin majalisar dokoki yadda har meeting committee za su rinka daukar labaran su. Sai dai kungiyar ƴan jaridar Ghana GJE ta yi tudda Allah wadai da wannan matsayar majalisar dokoki na barazanar hanawa ƴan jarida izinin daukar labarai a majalisar, in har suka saki barin majalisan suka tafi daukan wani labari na daban. A cikin wani jawabi kungiyar ta ce ta amince kuma tana girmama ikon majalisar dokoki na kula da kuma tafiyar da harkokinta saboda tsaro. Kofi Abuwa ne babban magatakardar kungiyar ta GJE.
The statement that we have issued, we don't think it was an appropriate thing to do. The media has a mandate given to it by the 1992 constitution.
Wannan barazana da aka gabatar dai ba na jin shi ne daidai abinda ya kamata a yi. Mambobin majalisar za su ɗauki wata hanya ta daban don magance matsalar. To amma fitowa bainin jama'a su gabatar da barazana, mu kuma ya zama wajibi mu fuskanci lamarin daidai da yadda majalisar ta yi. A hakika abinda ke akwai shine ɗan jarida na da haƙƙi a wuyarta wadda kundin tsarin mulkin ƙasa ta 1992 ta bata, doka ta 162 sashi na 5, kuma mu ne fa gurbi na 4 na ƙarfin shugabanci da kuma muhimmancin irin rawar da muke takawa wurin ƙarfafa demokradiyyar mu. Shin kana jin wannan ikrari na kakakin majalisar ya nuna rashin girmamawa ga ƴan jarida a majalisar dokokin?
We have thought that if he had any issues, he should have invited the leadership of the parliamentary press corps.
Mu a ganin mu in yana da matsala kila da kamata yayi kiran shugabancin sashin labaran majalisar dokokin, kuma ma ko ba haka ba, duba fa ƴan majalisar dokoki ne da ake biyan su da kuɗin harajin mutane suka zaɓe su don su tafi majalisar su yi musu aiki. Shugabancin majalisar dokokin suka fito sun ka nuna cewa ai ko kaɗan ba abinda zai sa su daƙile ƴan jarida. Shugabannin masu rinjaye da marasa rinjaye a wata zama da sashin labaran majalisar sun nuna cewa wannan abin da ya faru a zauren majalisar dokoki tare fa da girmamawa ga aikin ƴan jarida a majalisar, ga alamu ƴan jarida ɗin sun yi wa labarin ƙarin gishiri. Shugaban masu rinjaye sai ce Mensa Bonso ya bayyana cewa jawabin da kakakin majalisa ya yi umurni ne kawai, ba hukunci ba, don haka sashin labaran majalisar za su iya gudanar da aikinsu a gidan amma fa tare da la'akari da ƙa'idodi da sharuɗa da gidan ke aiki da su. Shugaban marasa rinjaye Haruna Idrisu ya tofa albarkacin bakinsa ya ce,
to guard you would be fatal to our democracy, and to guard the minorities would be fatal to our democracy and members.
Duk wani kokarin dakile ku zai zama babban nakasu ga demokradiyyar mu da kuma dakile marasa rinjaye. Kuma za mu iya magance wannan maganar cikin ruwan sanyi. Ina jin kira a ghananews.com yayin tsauri buƙatar wai a nemi gafara. Ba shakka umurnin kakakin bai dace ba, kuma a riƙe shi a haka faƙat, kuma cikin mutunci ga majalisar dokoki a matsayin cibiya da mambobin majalisa. Don haka muna tabbatar muku cewa dukkan ɓangarorin gidan guda biyu masu fafatakan 'yancin jarida ne. Sashen kula da albarkatun mutane zai sadu da sakatariyatunku. 'Yan jarida za su ga canji da kuma goyon bayanmu, amma ku sani wannan magana ce na cikin gida da za mu iya sasantawa, ba sai lallai an fito da shi cikin majalisar dokoki har da ba da wannan umurni ba. Ƙungiyar 'yan jaridar Ghana GJA ta yi wa majalisar dokokin kashedi cewa hanyar da majalisar dokokin ta ɗauka na haramta 'yan jaridar damar gudanar da aikinsu. Daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki ne da 'yancin 'yan jarida. karewa da karas dai kungiyar yan jaridun Afirka ta Yamma MFWA ta yi tar da Allah wadai da barazanar da kakakin majalisar dokokin Ghana Professor Mike Okweyeyi na dakatar da yan jarida daga daukar labaran abin da ke abkuwa a majalisar dokokin tana mai kira gare shi ya janye barazanar aikin majalisar dokoki na karfafa turbar demokradiyya bai kammaluwa sai daga dammawar yan jarida
Anan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu na Ghana Ridwan Abbas da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage suke cewa ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mai wa'in sun ba su karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya fito ya ta hudin abin da bai san komai ba san shi.
Komai ake so. Ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum. Eko na ECOWAS. Shine aka ce sunan shi Eko kudin da ECOWAS kuma ba wanda yace ko ta kasa ta yi kudin wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sarren shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu duka wani sabon shiri na tsaka boye muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke anan Shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta Yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai daya ta eko zai ku haifar da kasashen kama ido
Sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ɗan ƙasa ko an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabannin ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi tunda in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai muhimmanci wanda kowace ƙasa ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudin ka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kudi kenan mu dai goyen bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin eko din a kalla sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu bayanan da muke zance nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kudin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin African Development Bank na rayuwar ƙasa na Afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samo asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu kasashen Afirka ta yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan in suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kudi wanda zai mai gwamnati wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kudin ne domin ya mai takardar kudin ta su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashen Afirka ta Yamma da na tsakiya har guda 14 daga baya ne a lokacin da shugabannin kasashen Afirka din suka yi wani taro a Abuja a shekarar da ta gabata aka samu karin kasashe irin su Nigeria, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kudi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka so mazargin cewa shugaban Cote d'Ivoire dai Alassane Ouattara shine wannan abin zai fi amfana, domin yana son ya amfani da magana domin more kansa a siyasance, da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire. To domin duba wannan lamarin ne, wakilinmu ne mai silimin Mun Barma zai yi ka mana ci gaban muhawara da ya shirya tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin nan, inda kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da ke kara kawo shakku a cikin lamarin.
Siraji, ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden ECO a karkashin inuwar kungiyar EMOA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihin tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri?
Yawwa, wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da za su azawa na kudin su zamanto suna da lamba kasashen mu na gida. Shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kuɗi masu lambar sunayensu.
A yadda aka yi abin ba an gulo da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta shuwa ta koma ECO kai tsaye.
A wannan lokaci ai ka gani yan fararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi. Wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari. Shi yasa ka gani wannan magabata ko kuwa wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi.
Kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cimma burin da aka sa gaba. Duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne. Na yi saurari Alhaji Idi Abdu ya yi magana ba ni a zaman a matsayina na da nike da ɗan sani kaɗan na wannan sani na
tattalin
arziki. Mu a lissayin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai. An samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi mai sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi suna ko aika za aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu karhi masu karhin tattalin arziki
tsarin bayar da illa ba zai illa ba a kan tattalin arziki.
Kowace kasar Zimbabwe ba haka ba suka amshi kuɗi suka sake ma kuɗinsu suna suka sami shi dolar Zimbabwe sai ka je da dolar Zimbabwe sai ka saye burodi wannan da ake sayar da dala 40 sai ka saye shi a dollar 10,000 na kasar Zimbabwe. Ka mance da wannan aka yi ta yi abin ya koma kamar mawasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da karhin tattalin arziki ya zamanto kuɗin suna da karhi. Kuma a yanzu babu laihin kuɗi in ka diba ko kasashen Turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar Francais duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya ta kawo da take huskanta shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro gabaki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki. A wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abin da suke so suke iya huskantar tahiya mai gaugawa wannan tattalin arzikin duniya.
To amma wasu na zargin kamar akwai makirci ne Faransa ta shirya
ba zancen makirci ko wannan
da ta raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma
wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Waɗannan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen France fa. Mutanen nan shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen France fa. Za a ɗauka kuɗi masu sunan ECO. To, tattalin arzikin namu cire su sai mun raba da ƙasashe masu ƙwari wanda ya zamanto kuɗin ya zamanto suna biye da kuɗin manyan ƙasashe wanda yau gobe kuɗin bai yiwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen mu ya sa kudaden shi saman kudaden da ba su da ƙarfi saboda abun yin shi ne gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin darajar su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika 10 ya koma kana sayin shi a jika 20 abun da ka saba sayin shi a jika 10 an ce ma a jika 20 zaka sayin shi saboda kudin darajar su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba
a wannan ni ban shi shi ba watara yayi magana da sunan
Imowa
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi wada albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu dai bayan dai sun hito sun ce abin da ya hodi bai shahe su ba tunda shi kadai ya shafa
ba garin kamar Macron ne ingiza shi wannan abin saboda watakila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
yana so a kama masa ya ci gaba
wannan ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan 2 da NK aka yi ta wannan aiki akwai kwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka basu kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai dai take suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajen duka kasashe wannan na Imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ci basu yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali
ana yin sa ne tana cikin wannan
duniya in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da jira sun da ta yi magana wannan magana da ƴan hurhuda suke shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaida mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba amma wa'insu ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komi ba saman shi a sai da shi ya kamata
Alhaji ina so
okay
komi ake so ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum ai adalci eko na ECOWAS shine aka ce sunan shi eko kudin na ECOWAS kuma ba wanda ya ce ko wata ƙasa ta yi kudi ƙasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ECOM bai yada alaka da kudi daya yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan
wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kudin haka aka tsaida shi haka kwararrun na ECOWAS suka tsaida shi kuma ina gayyata kane na ya tahi bisa siti din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi ta ce eco ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne san ran shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shilgaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a hudo eko shilgaban ni
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu malam Audu Idi da malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da yabo mun bar mu a can ya mai Aliyu Mustafa Sakwatin ne a Washington ke fata mun ba ku lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.